إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu sauraron mu ta wannan gidan radio mai albarka ta Liberté, barkanmu da kasancewa a wannan lokaci a wannan marece na ranar Alhamis daren Juma'a 2 ga watan Safar, wata na biyu a jerin watanni na Musulunci, a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1448, wanda ya daidai da 16 ga watan 7 2026 miladiya. Insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya sati da gabata, bayani akan makanatu wa manzilatu la ilaha illallah. Sati da gabata mun yi bayani akan matsayi da darajar kalmar la ilaha illallah, yau kuma insha Allah za mu tashi akan ma'ana la ilaha illallah. Me ake nufi da kalmar la ilaha illallah, ma'ana menene signification ɗinta, menene ma'anar da take ɗauke da shi? Saboda musulmai da yawa, ko in ce ana samun diya a cikin al'ummar musulmi, diya suna faɗin la ilaha illallah amma ko ba san ba ma'anar ta ba, hakikanin fassarar kalmar da abin da ta kusa. To yau darasin mu zai kasance akan menene ma'anar la ilaha illallah, kalmar da muke yawan faɗi la ilaha illallah, to menene ma'anar ta kuma mai takumsa. To da farko aka ce la ilaha illallah, malamai suka ce abinda ake ni da la ilaha illallah ay la ma'buda bi haqqin illallah, shine fassarar wannan kalma. Shi yasa muka diba irin littafai da suka yi bayani akan tauhidi da aqida, sun kawo wannan bayani. Misali Taysirul Aziz al-Hamid, sharhin Kitab at-Tauhid na Sulaiman bin Abdullah al-Sheikh, safa ta 73 a cikin littafin, wanda sharhi ne na Kitab at-Tauhid allazi waqullahi alal ibadi na Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah ya ji kansa da rahama. To wannan Taysirul Aziz al-Hamid din ji kansa ne. Haka nan kuma akwai Fathul Majid, shi ma sharhi ne na Kitab at-Tauhid, shi ma nan ji kan Muhammad bin Abdul Wahhab ne, shi ne wanda ake mai take da Al-Hussein kenan Ali Sheikh. To wannan shi ma yana daga cikin wanda ya bayanin akan abin da ake ni da wannan kalma ta la ilaha illallah, ma'ana abin da ake ni da abin da ake nufi da ita shine la ma'buda bi haqqin illallah, ma'ana babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kina Allah ne ya cancanta abota masa shi kadai, babu wani wanda ya cancanta abota masa. Kina wannan Fathul Majid shi na Abdurrahman ne bin Hassan, kina ba Hassan din bane, Hassan din sunan baban shi ne Abdurrahman bin Hassan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, wanda shi ma jika ne na Muhammad bin Abu Abu na Muhammad bin Abdul Wahhab. Kina shi ma a cikin sharhin da yima Kitab at-Tauhid ya kawo wannan bayanai a ciki a shafi na 47. Haka nan da littafin Ma'arijul Qabul bi sharhi Sulamul Usul ila Ilmi al-Usul fi at-Tauhid na Sheikh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami shi ma a mujalladi na biyu shafi na 116 da haka a cikin littafin Tuhfatul Ikhwan na Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz shafi na 23 haka a cikin littafin Al-Usul Salasa wa Hashiyatu wa Ibn Al-Qasim shafi na 50 haka da cikin fatawa Ibn Usaymin mujalladi na 6 shafi na 66 duka wannan sun ka bayani akan cewa abinda yake ni da la ilaha illallah shine la ma'budu bi haqqin illallah ai fal haqqu anna ma'ana kalimatu tauhid kenan abinda ake nufi da kalmar tauhidi shine la ma'budu bi haqqin illa ilahun wahid babu abun bauta da gaskiya da cancanta face Allah shi kadai wa huwa Allah wahdahu la sharika la kuma Allah shine ubangiji wanda cancanta abota masa shi kadai bai da abokin tarayya daga kenan ma'anar kalmar la ilaha illallah shine babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah ana babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah saboda akwai ababen da ake bauta musu wanda ba Allah ba to amma dai ba su cancanta ba kenan wannan shine la ilaha illallah akwai masu cewa la ilaha babu abun bauta sai Allah to wannan akwai kuskure a ciki tunda in ka ce babu abun bauta sai Allah sai a ce to kuma ai akwai ababen da ake bauta musu kenan sai dai ka ce babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta wanda ya cancanta a bauta masa to wannan kaga da ababen da ake bauta musu wanda ba Allah ba su cancanta ba amma Allah subhanahu wataala shi kadai ne cancanta a bauta masa to zamu zo mu ka dalilai a cikin alqur'ani wanda Allah subhanahu wataala shi da kansa ke bayanin akan wa ya cancanta a bauta masa Allah ya zano wasu ababe wanda duk duniya babu wanda yake sai Allah to Allah ce wannan meyin wannan abun shi cancanta a bauta masa amma duk wanda bai yin wannan abu to bai cancanta a bauta masa ba daga kenan wannan shine ma'ana la ilaha illallah ma'ana babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah to ita kuma wannan kalma ta kalma la ilaha illallah zamu ga a Qur'ani ta zo a salo guda hudu akwai inda ta zo a matsayin la ilaha illallah akwai inda ta zo da la ilaha illa huwa akwai inda ta zo la ilaha illa anta akwai inda ta zo la ilaha illa ana to duka wayannan guda hudu Allah subhanahu wataala ake nufi da farko mu fara da la ilaha illallah babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah wannan ya zo a Qur'ani ne a gurare guda biyu kadai kalmar la ilaha illallah ta zo a gurare ne guda biyu guri na farko a cikin suratul safat aya ta 35 inda Allah ya ce wa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun sun kasance idan aka ce musu la ilaha illallah suna girman kai kaga ne Allah kawo la ilaha illallah kenan kaga nan shine guri na farko da la ilaha illallah ta zo a Qur'ani sai guri na biyu a cikin suratul muhammad aya ta 19 Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم kina kaga nan ma Allah ce kai sani lalle babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah kuma ka nemi gafarar zanubanka haka nan da mu'minai mazan su da matan su Allah shi ya san jujjuyawanku da makomanku to kuma wannan gurare sune guda biyu kada a Qur'ani inda Allah ya ambaci la ilaha illallah to bayan wannan sai kuma la ilaha illa ana kiran babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai ni ma'ana ni Allah kenan Allah yana nufin shi kuma wannan la ilaha illa ana a Qur'ani ya zo guda uku ne a gurare guda uku yazo guri na farko a cikin suratul nahl aya ta 2 yunazzilul mala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun kaga Allah ce an anziru su yi gargadi akan me za a yi gargadi annahu la ilaha illa ana lalle babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai ni Allah kenan kaga Allah ce illa ana ni kenan Allah babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta yace sai ni kenan kaga nan Allah ya ambata ana kenan ni kenan yana nufin shi Allah subhanahu wataala fattakun Allah ce ku kiyaye dokokina inda kalmar la ilaha illa ana tazo na farko shine ana suratul nahl aya ta 2 guri na biyu a cikin suratul taha aya ta 14 innani ana allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri kaga nan ma Allah ce innani ana allah lalle ni ne allah la ilaha illa ana, kuma babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai ni Allah. Allah ce fa abuduni, ka bauta mini, wa aqimis salata li zikri, kuma ka tsayar da sallah domin ambatona. Nan Allah yana bayani da ni da annabi Musa cikin su tada. To kaga nan Allah ce illa ana, la ilaha illa ana, babu bauta da gaskiya da cancanta sai ni, mana ni Allah. Sai guri na uku da la ilaha illa ana tazo shine a cikin suratul anbiya aya ta 25, kuma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah ce ba mu turo kafin ka ba wani manzo, ba ce mu mushi wahayi, lalle babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai ni Allah, fa'budun, ku bauta mini. To wannan sunan gurare guda uku da kalmar la ilaha illa ana tazo. Mun ga a baya la ilaha illallah guri biyu, ita kuma la ilaha illa ana guri uku. To sai la ilaha illa anta shi kuma a guri ɗaya lake zuwa Qur'ani. Duk Qur'ani daga Fatiha zuwa Nasi la ilaha illa anta guri ɗaya ne ya zuwa Qur'ani, shine a cikin suratul anbiya aya ta 87. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah ce ka tana zannun bi ana sahibul hud, ma abucin kifi, shine annabi Yunus. Izaba mughadiban, lokacin da ya tafi na cikin fushi, fa zanna an lan naqdira alayhi, sai ya tsammaci ba za mu kama shi ba da wani ukuba. Fa nada fi dhulumati, saboda ya tafi ba tare da jiran ya samu izini daga Allah subhanahu wataala ba. To shine Allah ce fa nada fi dhulumati, lokacin da kifi ya haɗiye shi, Allah ce to sai ya kira a cikin dubbai, nan zulumat dubbai, dubban duhu na cikin kifi, duhu na dare da kuma duhu na cikin teku. To Allah ce ya yi kira cewa mi Allah ilaha illa anta, ya ce lalle babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai kai Allah. Ya ce subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka, inni kuntu minaz zalimin, lalle ni na kasance cikin azzalumai. Kenan wannan shine guri guda ɗaya lak inda aka samu kalmar la ilaha illa anta ta zo a cikin suratul anbiya aya ta 87. Sai la ilaha illa huwa, to shi wannan la ilaha illa huwa su suka fiye a Qur'ani. Mun ga la ilaha illa Allah guda biyu ne, la ilaha illa ana guda uku, la ilaha illa anta guda ɗaya. To amma la ilaha illa huwa guda 29 ya zo a Qur'ani. Na farkon su yana cikin suratul baqara aya ta 163, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, kenan ubangijinku shine ubangiji kwaya daya, ɗaya tilo, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, kuma babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi Allah ar-rahmanu mai yawan rahama, ar-rahim mai yawan jinkai. Wannan shine guri na farko da la ilaha illa huwa yazo a Qur'ani a cikin suratul baqara aya ta 163. Na ƙarshen su kuma ya zo a cikin suratul muzammil aya ta 9, rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. Su kuma sauran mutum yana iya diba. Na biyu ya zo a cikin suratul baqara aya ta 255, na uku ali imran aya ta 2, na hudu ali imran aya ta 6, na biyar ali imran aya ta 18, na shida suratul nisa'i aya ta 87, na bakwai an'am aya ta 102, na takwas an'am aya ta 106, na tara suratul a'raf aya ta 158, na goma suratul tauba aya ta 31, na 11 suratul tauba aya ta 129, na 12 suratul hud aya ta 14, na 13 suratul ra'd aya ta 30, na 14 suratul taha aya ta 8, na 15 suratul taha aya ta 198, na 16 suratul mu'minun aya ta 116, na 17 suratul naml aya ta 26, na 17 suratul qasas aya ta 70, na 18 na 19 suratul qasas hakalo hallo di suratul qasas aya ta 88, na 20 suratul fatir aya ta 3, na 21 suratul zumar aya ta 6, na 22 suratul ghafir aya ta 3, na 23 ghafir aya ta 62, na 24 suratul ghafir aya ta 25 suratul Dukhan aya ta 8, na 26 suratul Hashr aya ta 22, na 27 suratul Hashr aya ta 23, na 28 suratul Taghabun aya 13, na 29 shine Muzammil aya ta 9 da muka karanto, Rabbul Mashriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. To wannan sune a dunkule inda la ilaha illa huwa suka zo a Qur'ani. To duka wayannan da muka ambata da la ilaha illa, da la ilaha illa Allah, da la ilaha illa ana, da la ilaha illa anta, da la ilaha illa huwa, duka suna nuni ne akan babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah subhanahu wataala shi kadai. To shi yasa Allah subhanahu wataala shi da kanshi a Qur'ani yake cewa shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulil ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wannan a cikin suratu Ali Imran aya ta 18, Allah ce shahida Allahu, lalle Allah ya shaida, annahu la ilaha illa huwa, lalle babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi. Wal mala'ikatu, haka nan mala'iku sun shaida babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah. Wa ulul ilmi, haka nan ma'abuta ilimi sun shaida babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah. Qa'iman bil qist, kuma Allah shine mai tsaye da adalci, Allah baya zalimci. Shi yasa Allah ce wala zalimu rabbuka ahada, Allah baya zalimta ɗaya daga cikin ku, da ɗaya Allah baya zalimta ɗaya daga cikin ku. Kuma a hadisi Qudsi yace inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, ko fala tazalamu. Allah ce lalle ni na haramta zalunci a karan kaina, kuma na sanya shi abin haramci a tsakanin ku, da haka kada ku yi zalunci. Daga dai Allah shine wanda yake tsaye da adalci. La ilaha illa huwa al-azizul hakim, babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah al-azizu magwayi al-hakimu mai hikima. Haka nan a wani waje Allah yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasul, Allah ce wa ma arsalna, ba mu turo ba min qablika gabaninka ya kai manzo Allah min rasulin wani manzo, illa nuhi ilayhi fatim masa wahayi, annahu la ilaha illa ana fa'budun, lalle babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai ni, fa'budun ku bauta mini. Wannan anbiya yi ayata 25. A wani waje Allah ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, Allah ce walaqad hakika ba'athna mun aiku fi kulli ummatin rasula, cikin kowace al'umma manzo, ana babu al'ummar da sai da muka turo mata manzo. Wannan manzo in yazo wani sako ke isarwa, kowane manzo daga cikin manzannin da Allah ya tura a cikin al'ummomi in yazo sakon da yake isarwa shine ani ibudullah, ku bauta mu Allah shi kadai, wajtani butagut, ku nisanci butan tagutu, shaidanu da gumaka da sauran duk wani abu da ba Allah ba. Wannan kenan a cikin suratul Nahl aya ta 36. A wani waje Allah ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budun, wannan a cikin suratul Zukhruf aya ta 45. Allah ce ka tambayi mabiya manzanni wanda muka turo kafin ka, aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budun, sun mun sanya wasu ababen bauta kuma bayan Allah mai rahama wanda za a bauta ma, ma'ana su wannan manzanni sun sanya musu wasu wanda za su bauta ma kuma bayan Allah wanda ba Allah ba, a'a babu manzon da yazo kiraya abota ma wani, duk manzon da yazo Allah ce na kira ni akan abota ma Allah shi kadai, kada a kuskura a dauki hakkin Allah a ba ma wani. Wannan wanin koda la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, koda mala'ika ne mai daraja ko kuma annabi ne manzo, saboda ni babu wanda ake ba shi hakkin Allah, hakkin Allah nashi ne shi kadai. Shi yasa in ka dauki hakkin Allah ka ba ma koda manzo ne, to wannan ba zai tsira da kai ba a wajen Allah ba. Shi yasa mugawa yadda Allah subhanahu wataala ya mana bayani akan waɗanda suka riki Annabi Isa a matsayin Allah, amma Allah subhanahu wataala ya kafirta su, ma'ana sun dauki hakkin Allah sun ba ma Annabi Isa. A dalilin wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce sun kafirta, saboda ni saboda sun dauki hakkin Allah sun ba ma wani daga cikin halittunsa, tunda shi ma Annabi manzo bai bawa ne daga cikin bayin Allah, da haka kenan ba daukan hakkin Allah a bashi. Diba muga abinda Allah subhanahu wataala yake cewa, yace laqad kafara allazina qalu inna allaha wal masihu ibn maryam, lalle hakika waɗanda suka ce lalle Allah shine almasihu dan Maryam, muji ba mu ga magana ba. Allah ce lalle waɗanda suka ce lalle Allah shine almasihu dan Maryam, Allah ce to sun kafirta. Saboda me Allahntaka haƙi na Allah shi kadai? Sai Allah ce wa qala almasihu, yake ba mu labari, wa qala almasihu, shi almasihu annabi Isa zai ce mi zai ce? Allah ce zai ce ya bani Isra'ila abudullah rabbi wa rabbakum, kenan zai ce musu ya ku bani Isra'ila ku bauta wa Allah ubangijina kuma ubangijinku, kenan kaga yana musu shi ma bawa ne na Allah, ku bauta ma Allah wanda yake shine ubangijina kuma ubangijinku. To zai nuna musu hadarin shirka, yace innahu man yushrik billahi, yace lalle yadda al'amarin yake duk wanda yayi shirka da Allah to faqad harramallahu alaihi aljanna, hakika Allah kinan ya haramta masa shiga aljanna. Wa ma'wahu an-nar, kuma Allah yace makomarsa ita ce wuta. Wa ma lizzalimina min ansar, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace azzalimai ba su da wasu mataimaka da za su taimake su yanda aka sanya su wuta su fitar da su. Allah kuma ya ci gaba da bayanin cewa laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa, kaga da farko Allah ce wanda suka ce almasihu shine Allah, Allah ce sun kafirta. To haka nan kuma Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa, lalle hakika waɗanda suka ce lalle Allah shine na cikon alloli uku, Allah ce to sun kafirta. Ma'ana Allah shine cikon alloli guda uku, akwai Allah, akwai Maryamu, akwai Isa. Allah ce hakika wannan sun gafarta. Allah ce kuma ma min ilahin illa ilahun wahid, Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma babu wani abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai abun bauta ɗaya tal shine Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min ilahin illa ilahun wahid, babu wani abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai abun bauta guda ɗaya lak shine Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce wa illam yantahu amma yaquluna, Allah ya ce idan ba su bar abinda suke fada din nan ba, idan ba su bar ba fadin abinda suke fada ba na cewa Allah subhanahu wataala shine cikon alloli guda uku, Allah ya ce to in ba su fasa fadin wannan ba, Allah ya ce to laymasanna allazina kafaru minhum azabun alim, Allah subhanahu wataala ya ce lalle azaba mai radadi za ta shafi waɗanda suka kafirta daga cikinsu. To kaga kenan Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba daukan haƙin wani aba da shi ga ba daukan haƙin Allah aba ma wani, koda mala'ika ne koda annabi ne, to kuma ko ina koma bayan su wanda ba su kai darajar su ba. Da haka kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana anan cewa kowane manzo in ya zo yana kira ne akan bautar Allah shi kadai. Shi yasa manzon Allah, Allah ya ce ka tambaye mabiya al'ummomin da suka gabata, shin annabansu sun zo musu da bautar wani ne kuma bayan Allah? Kenan sun zo musu da bautar Allah ne shi kadai. A wani waje Allah ya ce zalika bi anna Allahu wal haqq, wannan ya kasance saboda Allah shine abun bauta na gaskiya. Ai bi anna Allahu huwal ma'budul haqq, shine abun bauta na gaskiya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, kuma abinda mutane suke bauta ma suke roko kuma bayan Allah to wannan shine na ƙarya, shine shi wannan ƙarya ne ba gaskiya bane ba, ma'ana bi cancanta ba abuta masa ba. Kuma wa anna Allahu wal aliyyul kabir, kuma Allah lalle shine al aliyyu madaukaki al kabir mai girma, wannan cikin suratul hajj ayata 62. A wani waje Allah yake cewa mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah, Allah subhanahu wata'ala bai rikida ba, wama kana ma'ahu min ilah, kuma Allah bai kasance a tare da shi akwai wani abun bauta ba. Allah ce da ya zai kasance ko zai faru a ce akwai wani abun bauta tare da Allah, Allah ce idan la zaba kullu ilahi bima khalaq, to kowanne daga cikin ababen bautar da zai keɓanta da abin da ya halitta ne. Kuma wala ala ba'du ma ala ba'd, kuma da he wani sashi ya nemi ya samu rinjaye da galaba da fifiko akan wani sashi, amma hakan ya taɓa faruwa bai taɓa faruwa, babu wanda ya ikirari ya wutoci zai kalubalanci Allah ko ya fito na fito da Allah, babu.
saboda me yasa
saboda Allah subhanahu wataala dukkan halittu shi halice su babu wanda ya taba wutuwa ya ce a halitta sama shi yi ta ko kasa ko duwatsu ko tantabarai ko kaji yace shi yi su kai daidai da kiyashi ko kenkesu ko cinnaka babu wanda yi kenan duka halittar Allah ne to shine Allah yake buga mana misali cewa inda a ce akwai wani abun bauta kuma bayan Allah to da kowa zai kebanta ne da abin da ya halitta yace wannan halitta ta ce dan haka ni kadai zan sa su su yi ko in hana su haka nan kuma da he wani ya nemi da wani sashi na allolin ya nemi rinjaye da galaba akan wani sashi na allolin to amma ba haka abin yake ba shi yasa Allah ya ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah amma ya sifuni game da abin da suke siffanta Allah da shi cewa yana da abokin tarayya alhali ko Allah bai da abokin tarayya wa da hula sharika lahu shi dai yake bai da abokin tarayya wannan cikin suratul mu'minun aya ta 191 a wani waje Allah ya ce amittakhazu alihatan min al-ardi hum yunshurun yanzu Allah ya ce shin sun riki wasu ababan bauta ne ababan tarayya ga Allah min al-ardi a bayan kasa ma'ana sun rike su a matsayin ababan bauta me yasa Allah ya ce hum yunshurun sun su za su iya tada matattu ne ma'ana gunki ko abin da suke bauta ma wanda ba Allah ba shi zai iya tada musu matattu ne ko daya Allah ya ce law kana fi ma alihatun da ce a cikin samai da kasai akwai wasu alloli illa Allah wanda ba Allah ba to Allah ya ce la fasada ta da samai da kasan duka ya sun ruguje sun lalace amma da ke a tsarin mutum dai suke tahiya ko mu ce afwan a tsarin Allah subhanahu wataala shi dai ne to shi yasa ba ta samu tangarda ba a cikin halittar samai da kasai tunda muke baka taba ganin saman kalar ta sauya ba ko wani waje ya tsage ko wani abu saboda Allah ne shi kadai yake kula da su inda a ce akwai wani Allah to da sama da ta watsi da kasa haka ma ita ma da ta watsi to zaman lafiyar da ake salin alin sama da kasa suna nan akan tsarin yadda Allah yi su to wannan yake nuna mana akwai Allah mahaliccin su kenan sai yasa Allah ta fa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah rabbil arshi ubangijin al-arshi amma yasifu kamar da abinda mutane suke siffanta Allah subhanahu wataala da shi a wani waje Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid abun bautanku abun bauta ne guda daya la ilaha illa huwa arrahmanur rahim babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi Allah mai rahama mai jin kai wannan a cikin suratul bakara aya ta 163 Allah subhanahu wataala yake cewa qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun qul ka ce da su law kana ma'ahu aliha da a ce a tare da Allah ko su alloli ababun bauta kama yaquluna kamar da suke ikrari suke rayawa Allah ya ce to idzan labtagaw ila zil arshi sabila da sun nemi yin hamayya ga ma'abocin al'arshi ma'ana da sun nemi yin rinjaye akan Allah subhanahu wataala da ci akwai wasu allolin to babu inda akwai da su za su nemi yin hamayya da rinjaye amma kuma hakan bai faru ba saboda me yasa Allah shi dai ne bai da abokin tarayya a wani waje Allah subhanahu wataala yake cewa kina wannan aya ta cikin suratul isra aya ta 42-43 a wani waje Allah yake cewa laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa wanda mun ga wannan aya haka Allah yake cewa wala in sa'altahum da zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal ard wani ne halicci samai da kasai da zaka tambaye kafirai mushrikai wani ne halicci samai da kasai Allah ya ce la yaqulunna allah Allah ya ce tabbas wallahi za su ce ma Allah ne dan da sai Allah ne ya halice su to ya Allah ce qul ka ce musu afaraitum bi ma'ana akhbiruni ku bani labari mata da una min dunila ababan da kuke bauta mu kuma bayan Allah Allah ya ce in aradani Allah bi durri idan Allah ya nuface ni da wani ciwo ko cutarwa hal wanda kashifatu durri su wannan gumaka da allolin za su iya yayi mun wannan tsanani da kunci da na shiga ba zai yi ba au aradani bi rahmatin ko kuma Allah ya nuface ni da wata rahama hal wannan mumsikatu rahmatin shin su wannan gumaka za su rike wannan rahamar su hana ta sadu zuwa gare ni ma'ana saboda sun yi magana ya zamanto kenan mi sai zamanto an kani ma'ana su wannan allolin inda akwai su gaske to mi zai hana idan Allah ya nufaci ni da cutarwa ko wani ciwo ko wani matsala ko ta larura ne sai yayi mini yayu a ko Allah ya nufaci ni da rahama za su iya kame su hana wannan abin ya sadu zuwa gare ni to shi yasa Allah ya ce kulga ce musu hasbi Allah Allah ya wadatar mini ya isar mini alaihi ya tawakkalul mutawakkilun kuma ga Allah ne masu dogaro suke dogaro wannan cikin suratul zumar aya ta 38 a wani waje Allah ya ce wala in sa'altahum da zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal ard wane ne halitta samai da kasai la yaqulunna Allah za su ce Allah ne shine ya halicce su manan ka tambaye kafirai wane ne halicce samai da kasai za su ce ma Allah ne Allah ce kul ara'aytum ma tad'una min dunillah kul ka ce ara'aytum ku bani labari abinda kuke bauta ma kuke kira kuma bayan Allah aruni ma za khalaqu min ardi ku nuna min wai mi suka halitta a bayan kasa mu yanzu dan duka ba halittar Allah bane ba to su wanda ake bauta musu kuma bayan Allah Allah ya ce a tambaye su aruni ma za khalaqu min ardi wai mi suka halitta a bayan kasa sun taba halitta wani abu ne a'a kaga ba su cancanta a bauta musu tunda wanda yake halitta shi ne cancanta a bauta musu amma wanda baya halitta to wanda bai cancanta bauta ba to shi yasa nan Allah yake cewa aruni ma za khalaqu min al-ard ku nuna mini menene suka halitta daga cikin halittu kenan me suka halitta su da ake bauta musu kaga ba su halicci komai ba amma mun shirku bi samawati ko sun zama da abokin tarayya ne suna da wata tarayya ce ga Allah a samai Allah ce ituni bi kitabin to ku zo mana da littafi min qabli hadha kenan tun kafin mi min qabli hadha aw asaratan min ilm in kuntum sadiqin kenan kafin yanzu ku zo mini da littafi ko wani burbudi na ilimi in ku kasance masu gaskiya ne wannan cikin suratul aqaf ta haka kenan dai yan uwa akwai ayoyi masu dimbin yawa hunaka ayat kasira fi kitabillahi ta'ala tubayyinu anna Allah huwa al-ma'budu bihaqqin wa hadahu la sharika lahu kenan karkashin wannan ayoyi da muka gani da wasu sun ma zamu ga suna mana nuni da wayan mana da kai cewa mi anna Allah huwa al-ma'budu bihaqqin lalle Allah shine abin bauta da gaskiya da cancanta wa hadahu shi kadai yake la sharika lahu bi da abokin tarayya wala rabba siwahu kuma babu wani abin bauta kuma bayan sa shi yasa kenan ma'anar kalma al-ilahu take nin al-ma'budu abin bauta naga ce al-ilahu ana ne al-ma'budu saboda haka ne ma mutanen annabi hudu suka ce qalu ajitana lina abudu Allah wahdahu wa nazara ma kana yabudu abauna ma'ana su sun fahimci ma'anar kalmar la ilaha illallah in suka ce la ilaha illallah to sun san duk wani abu da suke bauta mana gumki ya tashi daga aiki to shine anan suke cewa ajitana lina abudu Allah wahdahu mutanen annabi hudu suke ce masa su ne adawa wai yanzu ka zo mana ne lina abudu Allah wahdahu domin mu bauta ma Allah shi kadai wa nazara ma kana yabudu abauna mu bar duka abin da iyayenmu suke aikatawa kenan kaga wannan yake nuna mana ne sun fahimci la ilaha illallah shi yasa suka ki fadi suka ce yanzu ko zai zo ya ce mu bauta ma Allah shi kadai kenan kaga wannan bai dace ba daga dai wannan yana cikin suratul araf aya ta 70 a wani waje kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane qulu la ilaha illallah kufti ku fadi kalmar la ilaha illallah me zai faru me natija tuflihu za ku rabota duniya da lahira ma'ana abin da ya shahi imani yana da girma da falala mai dimbin yawa wajen Allah subhanahu wataala. To kaga su malan mutanen Makka da manzo Allah ce musu ya yi wannasu ya ku mutane qulu la ilaha illallah qulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah tuflihu zalla ce za ku rabota. A wani jama suka ce mi aja'al al-alihata ilahan wahida afwan lokacin da manzo Allah ce ya yi wannasu qulu la ilaha illallah tuflihu ku faɗi la ilaha illallah za ku rabota. Qalu sai suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu zaka maida alloli duka a matsayin Allah guda daya. Inna zalal shaybu ujab lalle wannan abun al'ajabi ne. Da haka dai Allah subhanahu wataala shi kadai cancanta abota masa. Kuma lokacin da ya zo wa mutanen Makka da la ilaha illallah da suka fahimce ta, he wasu suka kimi suka ki yarda su fade ta domin sun san suka fade ta duk wani abu da suke na maguzanci da jahilinci da jahiliya to kenan za su rabu da shi tunda ba koyarwa addini ba ce ba. Da haka kenan wannan shi ne daga cikin abin da ya shahi yan bayani akan wasu ayoyi wanda suka yi bayani cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya cancanta abota masa. Shi ya sa mu sani shi yin bauta wajibi ne ga Allah subhanahu wata'ala, kuma kowa dole ne ya sanya zai bauta ma Allah ta hanyar ilimi da basira. Wal hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kaga wannan shine tafarkin manzon Allah da duk wani masoyin shi na gaske wanda zai zo, to wannan shine abin da ya shahi kenan tabbatar da kalmar la ilaha illallah, tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya, da tantanta sai Allah subhanahu wataala shi kadai cancanta abota masa. Daga kenan wannan kalma ta la ilaha illallah ta kumshi cewa anna ma siwa Allah ta'ala laysa bi ilah, duk wanda ba Allah ba to ba abun bauta bane ba. Wa anna ilahiyyata ma siwahu min abdalil batil, kuma allantaka wani wanda ba Allah ba tana daga cikin mafi rushewa abu kenan. Wa isbatuha aslama az-zulmi, kuma tabbatar da ita mafi zalincin zalunci. Kenan na nuna mana hatsari na bautar wani ko a dauki haƙƙin Allah a ba ma wani. Za mu zo mu zano daga cikin haƙƙoƙin Allah wanda bai dace a ba ma wani. Dan haka fala yastahiqu al-ibada siwahu, kenan bai cancanta bauta wanda yake kuma bayan Allah. Duk wanda ba Allah ba bai cancanta ba a bauta masa. Haka nan abin da shahi anwa'ul ibada, nau'ukan ibada daga ciki akwai ibadatul alqa, ibada qalbiyya abin da shahi mu alhubbu so walazina amanu ashaddu hubban lillah, kaso Allah sama da kowa. Ina Allah subhanahu wata'ala za a so wanda yake sama da na kowa. Al-khudu'u kaskantar da kai ga Allah, ka nuna kai ba kowa bane ba. Na gaba akwai abin da ya shahi al-ijlal, girmamawa da mutuntawa, shi ma ana mutuntawa ne, ana mutuntawa ne da darjantawa wanda yake ta Allah sama take da ta kowa. Haka nan akwai al-inqiyadu da yi wa Allah ta'a da biyayya, haka nan akwai at-ta'zim, girmamawa ka girmama Allah sama da kowa azzullu kaskantar kaskantar da kai a wajen Allah subhanahu wataala to sai ake so bawaya ya tashi tsakar dare yana addu'a yana hawaye ya nuna shi ba kowa bane ba shi mabukaci ne a wajen Allah Allah bai bashi ba a wanda zai bashi akwai al-khawf tsoro shi ma nau'i ne na ibada ta zuciya ana so ya zamanto tsoron da kake yi ma Allah subhanahu wataala yana tare da kai a ko ina itakallahi hasu makunta kaga ci yanzu a baba bayanan ko mamba wata nan ko ba ungwan ba nake ba ko ba garin ba an samu occasion kai ta abin da kake so a alami alam bi anna Allah yara ya mun ci Allah yana ganin sa kenan askantar da kai da tsoro ya zamanto Allah subhanahu wataala nashi ya fi na kowa akwai al-khawfu jin tsoro shi kuma tsoro akwai na dabi'a ya zamanto kana jin tsoron ku nama ko maciji ko wuta da sauransu hakanan abin da ya shayi ar-raja fata kyakkyawan fata shine ar-raja kauna da fata akwai at-tawakkul dogaro da Allah subhanahu wataala hakanan abin da ya shahi addu'a musamman abin da babu wanda zai iya yi ma sai Allah subhanahu wataala to ka roki wani kenan mutum ya yi shirka hakanan abin da ya shahi tawakkali dogaro da Allah mai kalamuranka a wajen Allah subhanahu wataala zamanto dogaranka da Allah ne kadai wa da wula sharika lahu hakanan abin da ya shahi tuba zaka tuba ne zuwa ga Allah azzabu yanka haka annazuru bakance haka at-tawaf haka ne shi ma hakanan abin da ya shahi sujjada da tawafi as-sujudu wa tawaf hakanan abin da ya shahi ar-ragabatu kwadayi wa rahabatu da jin tsoro hakanan abin da ya shahi al-khushu' nutsuwa ya zamanto sujjada da tawafi da ar-ragabatu da ar-rahabatu kwadayi kenan ya zamanto a wajen Allah ne ba a wajen mutane ba kaka zamanto mai kwadayin abu hannun mutane amma ka zamanto mai kwadayi a kan bin Allah subhanahu wataala kana kwadayi da fatan samun rahamarsa da jin kansa da aljannarsa shi ne ake ni da ar-raja din hakanan abin da ya shahi al-isti'anatu neman taimako hakanan abin da ya shahi al-isti'anatu neman taimako a cikin abin da babu mai yi sai Allah to haramu ne ka nemo neman wannan abu in ba Allah ba hakanan al-istighasa neman dauki da agaji shi ma akwai da zai mato shi kenan hakanan abin da ya shahi isti'aza neman tsari mai ta ibada shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu suna ne wanda ya tattaro dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi da haka dai Allah subhanahu wataala shine kadai cancanta abota masa kenan wannan shine a takaice abin da ya shafi wannan kalma ma'ana mutum ya san ma'anarta da abin da ta kunsa gaba kuma za mu zo mu ga arkanu la ilaha illallah da fadlu la ilaha illallah rukunan la ilaha illallah da kuma mi da kuma abin da ya shafi na falalarta da ga dai mu yi kokari da takatsantsa wajen kan mu sake mu shirka ga Allah kan mu kuskura mu zamanto muna da wutar Allah da wani muna dauka hakkin wani ba mu Allah subhanahu wataala. Allah ya mana bayani dalla dalla a cikin littafin sa game da wannan mas'ala. Daga dai li halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana. Kina Allah kadai cancanta bauta masa. Duk wani abu nau'i na bauta to babu wanda ya cancanta da wannan sai Allah subhanahu wataala. Ana Allah kadai da abota ma wanda ba Allah ba abota masa. Daga dai mu yi kokari musamman anan la ilaha illallah kuma mu yi aiki da ma'anar ta ya zamanto duk wani abu in zamu da sunan bauta to ya zamanto mun yi shi ne saboda Allah. Neman yarda Allah kadai, neman rahamar Allah. Amma ya zamanto kana daukar haƙƙin Allah kana ba wanda daga cikin halittunsa to har yanzu yana baka san girman Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadari, ba suke ma Allah ba hakikanin girmamawa. Haka dai wannan shine ƴan uwa, mu yi kokari mu komo karatuttukan tauhidi, mu yi kokari mu sa lokaci ko mun karantun sa wajen abin da ya shafi karanta tauhidi. Musan me haƙƙin Allah akan Allah subhanahu wataala, mu roƙe shi dora mu akan shari'a, akan sunna, akan ikhlasi da sauran dukkan ayyuka na gari. Da haka kenan Allah subhanahu wataala wahdahu la sharika lahu, shi ɗaya yake bi da abokin tarayya. Allah subhanahu wataala shi kadai yake wahdahu la sharika lahu, bai da abokin tarayya. Da haka dai ƴan uwa mu dage mu yi kokari mu zamanto bayan Allah na gari, mu zamanto bayi masu dogaro da Allah, mu zamanto bayi bayan Allah na gari, ma'ana wanda za su tsantsanta bautarsu ga Allah shi kadai ba tare da sun hada shi da wanda daga cikin halittunsa ba ko bayansa ba. To wannan shi zai sa mutum ya tsira duniya da lahira, mai hayatan tayyiba da daɗin rayuwa. Da haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan tauhidi kadai tashi da bauta, ya tabbatar da mu akan abin da ya shahi shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilimi mai amfani ga baki ɗaya, ya sanar da mu abin da mu sani ba, abin da muka kuskurewa, abin da muka kuskurewa. Kenan ya yafe mana. Muna roƙon Allah subhanahu wataala marigayenmu da suka ba mu gidan gaskiya, a gida ne ko a waje, cikin musulmi na gida da na waje duka, da ƴan uwa da abin da ya shahi, dangi da abokai, duk wanda suka riga mu gidan gaskiya duk gabaki ɗaya da sauran lokacin al'umma musulmi. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kansu ya gafarta musu. Allah subhanahu wataala ya ji kansu ya gafarta musu, ya sa kafara ne. Kuma Allah subhanahu wataala ya daɗe mu muwa da lafiya, ya ƙara mana ita, ya inganta mana ita, ya ba mu ikon moriyar lafiyar mu cikin abin da zai amfane mu a duniyar mu da lahirar mu. Haka nan ƴan uwa wanda suke marasa lafiya na likita da wanda suke gida, duka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya da sauki. Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala muke roƙo ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi gabaki ɗaya. haka nan muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan damuna Allah sanya mata alkhairi da albarka ya ba mu ruwa daidai karfin mu amfani ya sani da muka ga farkon ta lafiya mu garshen ta lafiya masu buƙatu na alkhairi Allah biya musu Allah subhanahu wataala duk wanda yake cikin damuwa da kunci Allah ka yaye masa haka nan muna roƙon Allah subhanahu wataala wanda suke neman shirye ayya Allah shirye musu masu wanda kuma suke da shiryayyun Allah tabbata musu da su akan shirye yan mata da suke neman mazajen arme Allah ba su mazaje na kai haka zawarawa haka su maza da suke neman mataye na arme Allah ba su mataye na gari masu neman haihuwa Allah ya ba su suma mai albarka mai amfani haka nan kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen wannan miyagun ɗabi'u na matasa abin da ya shafi shaye-shaye da zinace-zinace da sauransu Allah ya kame hannayensu sa su zama to bayan Allah na gari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amshi dukkan addu'o'inmu ya biya mana dukkan buƙatocinmu ya raya mu akan musulunci ya kare mu daga sharri da fitintunan zamani ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa in ƙarshen mu yayi mu cika da kyau da imani masu larurori Allah ya kawo musu sauki ya yaye musu Allah subhanahu wataala ya sa mu wani lafiya ga baki daya da haka da yan uwa insha Allah karatun mu yi shi ne akan ma'anar la ilaha illallah a takaice cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah ma'ana duk wani abu da kaga ana bauta ma a wannan doron ƙasa to bai cancanta ba kuma ba gaskiya bane ba Allah shi ya cancanta kuma shi ne gaskiya da daga bi annallahu wal haq dan ka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da digadigan mu akan tauhidi da kada ta shi da bin sunnan ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala muke roko Allah subhanahu wataala ya sa mu yin lafiya ga baki daya Allah subhanahu wataala ya biya mana buƙatun mu ga baki daya na alkhairi ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata a cikin kasashen mu na musulmi ga baki daya Allah subhanahu wataala muke roko ɗaukaka musulunci da musulmai da kafirci da kafirai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da digadigan mu akan tauhidi kada ta shi da bauta da bin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ko ina muka tsinci kanmu Allah ya sanya mana san abin da ya shayi bayan Allah na gari da ayyuka ta ayyuka na gari ya sanya mana kin miyagun ayyuka da kuma ayyuka wanda suke ba na gari ba haka dai insha Allah a nan muka zo ƙarshen wannan tunatarwa fatan abin da muka tsara daidai Allah ya sa mu tarayya lada kusa da tantaba harshe kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.